Kamar yadda rahotanni suka tabbatar, maharan da ake zargin sun ƙetare ne daga jihar Plateau da ke makwabtaka da Taraban sun kai farmaki ne a wasu yankunan kananan hukumomin Ibi da Karim Lamido, inda ma aka samu asarar rayuka, baya kuma ga gidaje da aka kona, kamar yadda wannan ganin ke cewa
kabilan Tarab ne suka shigo yankin Amar, yankin karamar hukumar Karim Lamido local government, wanda suka harbe mutane kuma suka kona wannan ƙauyen din. Wannan ƙauye mai suna Fuma suka tarwasa wannan ƙauyen. Yanzu haka mata da yara da sauransu sun gudu hijira zuwa cikin garin Amar.
Cikin kwanakin nan dai an sha samun irin waɗannan hare-haren, batun da ya sa ma 'yan majalisa dukkan jihar Taraba nuna ɓacin ransu tare kuma da alwashin ɗaukar mataki a kai. Honorable Isha Daniel Gani da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisa dukkan jihar Taraba ya ma bayyana irin halin da ake ciki yanzu a yankin.
Wato kaga tsakanin iyakan Taraba da Plateau din, yawanci mutanen Tarab da suke Plateau Lantan South suna zuwa suna encroaching kashe mutane. In fact wannan ma ba wai labari bane, I was there, an kashe mutane biyu, mun je an binne su, an yi zanaidan su a ido na, kuma an sake harbin biyu, yanzu an kawo su Jalingo. Mu a majalisan jihar muna son mu dauke shi in form of matter of national importance, so that mu samu Plateau State House of Assembly mu notify din su ga abin da ƴan uwansu suke yi ma ƴan uwanmu ko mutanen mu a Damfar.
Kuma gwamnatin jihar ku ta Taraba ba ku sanar da ita ba, koko wani mataki ta dauki, wani mataki koko bata dauka ba?
Matakin da muke so mu fara daukawa kenan, za mu dauke ta a majalisa mu sanar da duniya cewa ga abin da yake faruwa a border din mu. So suke yi a wafin duk ƙauyuka da suke across River Benue din na ta wannan azizi, da River Benue ne zama border din su, kuma ba shi bane boundary line din.
To sai dai kuma Martin Demeda mai magana da yawan al'umman taron Mr. Jangle Labot ya ce fa ba haka zance yake ba.
Menene sakamin mu da su da mu kai musu hari? Gaskiya ka san irin wayannan zarge-zargen, ka san kwanakin baya ma ba haka ya faru, su suna zargin ba. To menene tsakanin mu da su? Akwai iyakan wani abin da ya hada mu da su da zamu kai musu hari? Ba tsaro ne suka kai musu hari nan ba. Makafta mu na Taraba ya kamata in abu ya faru a bincike a san ainihin gaskiya abin da ya fana.
Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ne ta bakin kakakinta ya suje su kwaji ta ma tabbatar da wannan hali, inda ma ta bayyana irin matakan da suke dauka.
Kullum a fadake muke duk wannan area na muna nan muna patrol din su, kuma akwai 'yan sandan mu da kuma sojoji waɗanda duk a wannan wurare suna nan suna fato. Mu a Taraba muna iya kokarin tabbatar cewa wannan 'yan bata gari da ba su shigo cikin Taraba ba. Su kuma a can jihar Plateau su ba suna nasu kokari su ba ta wannan yankin. Kawai yanzu akwai ne ko kama dangane da masu ƙetura suna kawo harin? Ba wanda aka kama.
Kawai yanzu ma akwai al'ummomin da ke kan iyakan jihohin biyu da suka fara yin ƙaura, yayin da kuma ake ci gaba da tura ƙarin jami'an tsaro. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.